أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al-ihsan Muhammad Ebenu Hotora GRA a garin Kano a wannan yammaci na ranar Talata wanda ya kama na ranar Laraba wanda ya kama 15 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine yazo daidai da 4 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 15 ga watan Ramadan, amma fa sai mun koma can baya shekara ta 3 daga hijira, wanda ya dace da shekara ta 625 ta miladiya. Aka haifi ɗaya daga cikin manya-manyan sadat shugabanni na ahalil baiti, shugabannin samarin 'yan aljanna, jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Al-Hasanu bin Ali bin Abi Talibin radiyallahu anhuma, wanda sunansa shine Abu Muhammad, da haka ake masa alkunya, amma ana ce da shi Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Munaf bin Qusay bin Kilab bin Murra, wanda dai nasabarsa shi ma tana tikewa izuwa Adnan har izuwa Annabi Isma'il alayhi salam, dan Annabi Ibrahim, wanda lalle hakika nasabarsa iri ɗaya da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin dan Abi Talib ne, shi kuma Abi Talib dan uwa ne ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi, dukkaninsu ƴaƴan Abdul Muttalib ne. Mahaifiyar Al-Hasan ita ce sayyidati nisa'i ahlil janna, shugaban matayen ƴan aljanna, Fatima bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda al-Imam Al-Laysu bin Sa'adin ya faɗa cewa waladat Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-Hasana, nana Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haifi Hasan bin Ali ɗan Aliyu ɗan Abi Talib fi shahari Ramadana, ta haife shi a ainihin watan Ramadana. Sannan me wa waladat al-Husayn, shi kuma Husaini sai ta haife shi fi layalin, a wasu darare khalauna min sha'abana, waɗanda suka wuce a cikin watan sha'aban. Ma'ana da yawa da muna ɗaukan al-Hasan wal-Husayn ƴan biyu ne, wannan ce ma ta sa a ƙasar Hausa idan aka haifi ƴan biyu ake ce masa Hasan da Husaini, in mata ne a ce musu Hasana da Husaina, wanda duk a da an ɗauka cewa Al-Hassanu da Al-Husaini ɗan tagwaye ne, wanda zaka ji in ana baka kissa irin ta da ana nuna ma kamar ɗan biyu ne, har ma Hausawa suke canfa ɗan biyu suke danganta su cewa wai suna da kofi, in aka bata musu rai yanzu aka ɗora girki sai girkin ya ƙi sai an rashi ɗan biyu. Duk gida za ga akwai irin waɗannan abubuwa, waɗanda kawai wasu abubuwa ne ma anzalallahu biha min sultan, ba Allah ne sauka ba, ba wani hujja da take nuna haka. Amma dai yawanci in ka ji Al-Hassan wal Hussein to ana nuna cewa kamar MB ne, twins kenan, su ne at-tawamani a harshen Larabci. To ka ji bambancin su, akwai bambancin wata 11 tsakanin su. Shi sayyidina Hassan an haife shi a watan Ramadan, shi kuma sayyidina Hussein sai bayan da wata shekara ta zo ana dab da shiga Ramadan a cikin Sha'ban, shi kuma aka haife shi. Wanda wannan shine abin da malamai suka faɗa, lokacin da aka haifi sayyidina Hassan sai aka zo da shi wurin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yayi masa tahnik ya tauna dabino da yawunsa mai albarka ya bashi ya ci, wa azana fi uzunaihi bis salat, sannan kunnuwansa guda biyu sai masa kiran sallah. Summa zabaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama anhu kafsha, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yanka masa wani rago ka aqiqatan, a matsayin aqiqa ya zama shine ragon sunansa kenan, wanda da Ali bin Abi Talib yana nufin ya ambace shi da harbu, haka yake kaunar ya sa masa suna. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ambace shi da Al-Hassan mai kyau, an ce bai hakura ba lokacin da ya samu Husaini, nan ma yace zai kira shi da suna Harb. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a ka kira shi da suna Al-Husain, da ya kara harfan na uku sai yace zai sa masa suna Harb, wataƙilla wannan baya rasa nasaba da jarumtar Ali bin Abi Talib, in an ce Harb yaƙi kenan. Da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka kira shi da Al-Muhassin, wanda wannan ne yasa su duka ukun sai sunansu ya zama kyawu. Kuma wannan shi yake nuna cewa suna ana so a dinga sa kyakkyawan suna, kuma ya nuna mana tarbiyya irin ta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda bai yi gaban kansa ba wajen kokarin ya sa sunan da yake so, sai da ya zo ya tuntubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ai har yau akwai za ga mutanen da suke biyayya ga mahaifansu, in dai aka yi musu haihuwa ko da matan, saboda yawancin matan suna da interest wajen sa sunaye wasu iri, musamman na zamanin nan marasa ma'ana. Za ga akwai iyayen mazan da sai in iyayensu suna da magabatansu sai sun tuntube su ko sun shawarce su ko sun ce ina so zan sa suna kaza, wannan ladabi ne mai kyau. Abinda Ali bin Abi Talib yayi kenan radiyallahu ta'ala anhu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daukansa a kafadarsa, ya zama wani jika ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake takama da shi, yake son sa. In ya dora shi a kafadarsa, an rawaito yana cewa ni'mal markab rakibta, yace madalla da abun hawan da ka hau ya gulam ya kai yaro. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kara cewa wa ni'mal rakibuwa, yace shi ma wanda ya hau mafi alherin abun hawan Hassan din kenan, shi ma madalla ne. Wanda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi akan munbari lokacin da yake huduba, wanda Abu Bakar ne Siddiq radiyallahu ta'ala anhu an rawaito yana cewa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala al-minbari, naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa munbari yuqbilu ala an-nasi marrata, yace wata rana ya kallo mutane, wa ala al-Hassan maratan, wani lokacin kuma sai ya juya ya kalli Hassan, yana huduba, in ya huduba yana kallon mutane, nan kuma Hassan yana wasa sai ya juya ya kalli shi, hankalinsa yana kan Hassan. Wa yaqulu, yana cewa inna bani haza, yace wannan dana wai kalli shi, sai yace sayyidun shugaba ne. Sai manzo Allah ya fado ta nubu'a, wani abu da zai zo ya faru nan gaba Allah ya sanar da shi na gaibu. Yace wa asallahu, ina fatan an yusliha bihi bayna fi'ataini min al-muslimin, Allah ya sulhunta tsakanin wasu jama'a guda biyu na musulmi, ya zama raba gardama wanda zai kawo maslaha, wanda wannan shine abin da ya faru lokacin da aka yi samu sabani tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma har aka samu rabuwar kai. To lokacin da shi aka yi masa mubaya sai ce yayi stepping down, ya sauka ya baro Muawiya, daga sannan aka samu hadin kai. Shi yasa ake cewa shekarar amul jama'a, shekarar jama'a, wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi, wannan hadisi kadai ya isa ya ƙara nuna mana falalar al-Hasan daga al-Barra, yace laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal-Hasan ala atiqihi, yace Hasan yana kafadarsa. وهو يقول يا نتوى اللهم إني أحبه الله إنا سنسى سيسي الله كيما كسوش واند هكي واند أنسى موسى باني لوك سنده وفاتي أما دي ونسم ما لمسك سي يا رسول شكرة أربعين دكرة دك هجرة واند الاسراف فتا منزال صلى الله عليه وسلم دك سنني الخلافة الراشدة تكاري. Kamar yadda muka ce babarsa ita ce Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha. In ka tuna na dauko ma taskar tarihi ranar 3 ga watan Ramadan akan tarihin Nana Fatima, nace insha Allah za mu cika sa tarihin idan muka samu gaba, to yau Allah ya kawo gaba. Wanda Fatima za ka ji ana ce da ita Az-Zahra ko ana ce da ita Al-Batul, wanda sunaye ne tsarkaka, duk da masu tsanantawa wajen ainihin addini da aqida wanda ba su da ilimi sosai suna cewa wai ba za ka ce wa Fatima Az-Zahra ba, mai suna Fatima ba za ka ce mata Zahra ba, ai sunan ƴan Shi'a ne. To duk wanda yayi wannan ya kuntata fahimtarsa, ba haka bane. Ai kamar kalma ce ta Ali bin Abi Talib, wasu suna cewa ba za ka ce masa karramallahu wajahu, ai ƴan Shi'a ne suke fara. Ai ba komai ne yake zama haramu ba wai dan ƴan Shi'a suke fara. Inde ba guluyi bane, bai saba nasi ba, in ya tabbatu to koda suna fada kai ma ka fada ka wannan ba laifi bane. Shi yasa an ambace ta da Al-Batulu, domin kalmar batulu ana gaya wa mace da take bajin, mace da bata taba yin aure ba, bata san wani ɗa namiji ba, wanda yana nuna wani tsarki ga wannan matar. To shi yasa ake kiran Nana Fatima da Batulu, kamar yanda ake kiran Nana Maryamu da ita ma Maryamul Batul. Wasu ka ce kalmar batul min at-tabattul ne, wa tabattal ilayhi tabtila, ka yanke gabar mutane kai ta bauta ka samu wani riyoyi kawari, daga nan ka samu Al-Batulu. To Nana Fatima dai ta amsa wannan suna wanda yake nuna tsarki, wanda Nana Fatima ta kunsa kuma cewa bata taba auren kowa ba sai akan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Sannan ana ce mata Az-Zahra'u, wannan laqabin yana daga irin kyawunta ne ake nunawa, ai daga nan min az-zuhuri ne, wanda ana nufin mai kamar wani fure ko wata fulawa mai ban sha'awa, ko kuma mai an-nujum, wasu taurari masu kyalle, duk ana kiran da wannan Az-Zahra kenan, wanda wannan laqabi ne da yake nuna kyawun Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha, domin an ce kamar su daya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka san kun ana magana kyawayen aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gama, to wannan shine dalilin da ake ce mata Az-Zahra, kaga ai sunan ta haushi. Wasu kuma suka ce me ana nufin ta hazihi tasmiyat baina tahara wal jamal, ana nufin tsarki da kyau ga nagarta ga kyau. Ka san kyakkyawan mace in ta hada nagarta to cikakkiyar mace kenan, in kyau da nagarta suka zo to an gama, duk duniya ba abin da yafi wannan. Amma a samu kyau ba mu nagarta to akwai matsala, ce wannan kyan sai koma azaba. Shi yasa suka ce badalan min an takuna ni'imatan satakuna niqimatan, in ka auri mace kawai dan kyanta ba ta da addini, ba ruwanta da tarbiyya ta addinin musulunci, kyan ka kalla kawai ka je ka aure ta, to wannan zai iya zama ma ni'ima. Kana cewa wai ta zama ma ni'ima, ai ta shiga gaban mota ce, ai kyakkyawa ce, to sai ta dinga danka a ƙasa, sai ka gwamnati ma ina ma baka mummuna mai farkakken hanci ka aura, wacce za ka dinga jin zama aure daɗi da ita. To idan aure ya haɗu a wajen mace kyakkyawa mai nagarta, to mace kenan ta samu. To yi za su ka ce laƙabin zahara'u huwa ya juma'u baina ɗaharati wal jamali wal naqa'ir ruhi, da kuma tsarkin ruhi, zuciyar mai kyau ce. Allazi kana tatamayyazu bihi Fatima radiyallahu anha, abinda Fatima radiyallahu anha take fifita da shi, kuma ita ce ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Combination ne guda biyu haɗu, mahaifinta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, mahaifiyarta Nana Khadija ce, ita ma nagartacciyar mata ce. To shine ake kiranta da suna Zahra'u. To ashe dan an kira mai suna Fatima da Az-Zahra, wannan ba matsala bane. Isa Fatima, Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha, mun ji tana da falaloli wanda mun faɗe su a wancan kara, ba sai na dawo na maimaita ba. Kadiyya da za mu kalla, yawancin wata kadiyya sai da ake yawan kukuzata, ake yawan rurutata, musamman waɗanda suke da baƙar manufa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine batun gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ka ji a yau ana waƙe-waƙe, ana habaice-habaice, ana maganganu, ana gaya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu daɗi, ana ci wa sayyidina Abubakar mutunci, wai ya hana na Fatima gadonta. Har yau za ka ji waɗannan masu miyagun aƙidun ko a nan Najeriya za ka suna furta irin wannan, har da waƙe-waƙe ana faɗa. To wai meye ainihin abin da ya faru? Wayannan mutane dama mun san suna da wannan bakar manufa wurin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama nema ake a laƙaba, ko mutum da yake so a ainihin laƙaba masa laifi. To ka san an ce ana neman mutum da laifi, ko a cikin ruwa ne sai a ce ya tada ƙura. Ai kaga ruwa babu ƙura, amma in ba a san mutum sai a ce ya tada mana da ƙura kawai, sai a laƙaba masa. To wayannan masu kin sahabbai dama haka suke yi. Wanda abin da ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, Nana Fatima a matsayinta na ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kasancewa Nana Fatima tana da cewa in ma gadon za a yi rabin dukiya za ta ci. To a lokacin sai suka zo wajen sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, shi ma yana da gadon, sai suka ce suna neman gadon su, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari, wanda kuma idan sa abin da yake kai musu abin da suke hange wata ƙasa ce da ake ce da ita Fadak, wanda wuri ne wanda yake wato wani wuri ne kadara ce babba shi Fadak din, da kuma rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu a yakin Kaibara, shi ma dukiya ce mai yawa. Sai suka ce to suna so a ba su gadon su na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sayyidina Abubakar shine halifa, shi ya gaji halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da sayyidina Abubakar ya ga to ba sa ganin gaskiya su boye, ko sun san abu, ko su yi maguɗi, ko su canza ƙarya ta koma gaskiya, su sayyidina Abubakar sun fi ƙarfin wannan. Balantana nagartacce ne kuma mai kuɗi ne, dukiya ba a gabansa take ba, domin ya riƙe dubban dubatar wannan abin. Don haka sai yake cewa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya kina na Faduma, ya kai Al-Abbas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kunni na naji yana cewa mu taron annabawa la nurasu, mu ba a gadon mu ma tarakna sadaqa, duk abin da muka bari mu sadaka ne, talakawa ake rabawa da al'umma annabi. Annabawa ba a gadon su, in komai za su bari na dukiya ba a gado, yace mu abin da muka bari sadakarwa ake yi. Sai ce naji haka, sai ce innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min hazal mali, yace kuma ai alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cin wannan dukiyar. Akwai inda aka faɗa a wali zul qurba wali yatama, lokacin da an aka samu wata dukiya ko wanda ake bawa alayen ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna da rabon su, akwai kasan su da Allah ya ce a ba su an samu gani mai yaki. wata ruwaya kuma ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sayyidina Abubakar cewa lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'malu bihi, yace wallahi bazan bar wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiki da shi ba, illa amiltu bi, fati sai na aiki da wannan abun. Yace fa inni akasha interruptu shay'an min amrihi an uziga, yace ina tsoro in na bar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi nake aikatawa in zama cewa na zame na kauce na zama na bi tafarkin bata, to sai ya gaya musu wannan. Wanda Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha an ƙara rawaito wani hadisin daga wurinta, tace haƙiƙa matayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu aradina an yab'athna Usman bin Affan, sun yi nufin su aiko sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu ila Abi Bakar, izuwa wajen sayyidina Abu Bakar, kila ba za su dumfari sayyidina Umar ba, ka san mutane suna kallon waye laushi laushi wanda suke ganin watakilla in suka zo zai iya yin abin da suke bukata, amma kaga ai mataimakin sayyidina Abu Bakar a lokacin sayyidina Umar ne, to ka san shi baya bukatar wargi, da haka sai ya gani cewa to su samu sai na Usman, shi ko mutum ne mai sauƙin kai, mutum ne mai haƙuri, mai sanyin rai, sai suka ce sun yi ne musu je wajen sai na Usman domin su tura shi wajen sai na Abu Bakar domin ya tambayo musu su ma gadansu na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa qalat Aisha radiyallahu ta'ala anha, sai Nana Aisha take faɗa ga su matayen, tace alaysa qarqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ka san da yake malama shi kuma ta rawaiti hadisai daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da ta rawaito hadisi 2210 daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ta san wannan hadisi, tace alaysa qarqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce ba la nur rasmu ba za a gaje mu ba ma tarakna sadaqa, abinda muka bari sadaka ne. Sannan wani hadisin ya zo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada a raba abin da na gadar ko da dinari ne, kada a bawa magada na dinari ne, amma abin da na bari lalle haƙiƙa ya zama sadaka, fahiya sadaqatu, to wannan dalilin ne sai sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala, sai ga yana na Faduma radiyallahu ta'ala anha ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, shi yasa yace ai bazan bar duk wani abu da manzala sallallahu alaihi wasallama yake aiki da shi ne ban yi ba, to don haka sai ya gaya mata wannan, kuma daga nan na Faduma sai ta koma gida. Amma ƴan bani na iya dama ka san abin da suke jira kenan, a samu wata gaba, mala Allah raba mu da makiya da mahsala, makiyan sabai dama kaɗan suke zuwa a samu wata gaba, ya za a saci mutuncin sabai, sai kuma aka canja batun. A lokacin fanna na Faduma radiyallahu ta'ala tana cikin bakin ciki da damuwa ta rabuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai mun ji yanda suka shako ko tafiya yayi sai ya fara zuwa wajenta, sai in zai tafi sai sallama ita ma haka, sun shako kwarai da gaske, kuma ya gaya mata ma an rawaito ya mata wata rada, ya ce fa ita ce za ta riga bin sa, to wacce take cikin wannan kuma tana da tarbiya, tana da jin maganar mahaifinta, tana girmama abokin mahaifinta Zainab Abu Bakar, ita ce za su yi rigima a kan rabon gado. Ruwaya ce ta ma kallamathu, ba ta ƙara yin maganar gadon ba, amma ƴan bana iya sai suka ce ai ma kallamathu, sai ta daina masa ga magana, sai da suka yi wata shida har ta mutu gaba suke ba su magana, saboda ya cinye mata dukiyarta ya hana ta gadon ta, wa iyyazu billahi. Sai na abokan ne zai haka, ina na Faduman nan ce za ta yi haka, shugaban matayen ƴan aljanna ke gaba da abokin mahaifinta, ta yi gaba da sahabu manzala, ta san ko manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce bai halatta mutum ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi saboda kwana uku ba, to su ƴan bani na iya masu zagin safai dama ba su kunya yin ƙarya, shi ne suka faɗo wannan abubuwa, don haka shi ne suka yi guluyi suka yi ta faɗan maganganu. In kana so ka duba a matsayinka na ɗalibin ilimi, dan na tsakuro daga littafin babban malami shine Ad-Doctor Muhammad Aliyu Sallabi, Allah ya ji kansa ba dan ya mutu, yana nan shi ma muna communication da shi, dan Libya ne, wanda in dai ka zai nema sirar manzara sallallahu alaihi wasallama yawanci da ta sahabbai to reference ina dama wajensa nake koma saboda yana tace ruwaya yana kokarin ya kawo sahihiyar magana kuma yana iya zuba sira da durus da ake duk abin da ga zina in din sariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanci shi aliyu sallabi littafan sa sune reference ina yayi sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bolin guda biyu yayi sirar khulafa'ur rashidun kowa yayi masa daban yayi daula ta bani umayya ad-daula al-umawiyya wasu bolin su ne guda biyu yayi daula zankiya ta Salahuddin al-Ayyubi yayi ga sanar da tafai da yawa da al-hurubus salibiyya yakin kurusi inda kana neman tarihin musulunci yawanci ina yawan dogara da shi wannan na baka sata amsa saboda yawa to kaji wannan azumi ma ya fitar da wani littafi mawsu'atul anbiya encyclopedia ta tarihin annabawa ya dauko gaba daya tarihin su wallahi dan baiwa ne kuma bai fuka mata ba bambanci na da shi kadan ne sa'ana ne alibi yake saboda ya samu imkaniyar Allah ya bashi baiwa da kwakwalwa yayi wa duniyar musulunci wannan abu wanda yake abu ne wanda ake takama da shi abu ne wanda lalle hakika yau littattafansa ana amfanuwa da su to yayi raddi a cikin wani littafin da yake ce masa asmal madalibi fi sirati amiril mu'minina ali bin abi talib haka yayi fadi littafin in ka ji duk yayi bayani ya fada abin da ya faru tsakanin sayyidina abubakar da sayyidina fatima a qadiyatul miras wannan gadan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tarihi ya ƙara nuna mana na ce ma da yawa ko an faɗi ƙarya to tarihi shine yake nuna gaskiyar batu ya tabbatu daga fatima radiyallahu ta'ala anha cewa ta yadda da sayyidina abubakar ta yi masa rangwame ba ta gaba da shi kuma har ta mutu zuciyarta fes ba ta rike shi ba ba ta yi gaba da shi ba domin imamul baihaqi ya fitar da wani hadisi daga sanadinsa daga imamu sha'abi yace lokacin da na fatima radiyallahu ta'ala anha ta rashin lafiya domin tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wasallam mun ji wata shida ne sai sayyidina abubakar sai je wajenta ba sa shiri zai je wajenta fasta azana alaiha ya nemi izini yace yana so da Allah ya mata magana zai shigo ya ganta fa qala ali sai sayyidina ali yace ya fatima yace ya fatima haza abubakar ni siddiq wannan sayyidina abubakar ne yasta azinu alaiki yana neman izini a gare ki fa qalat sai tace atuhibbu an azana lahu take ga mujin talibi dalib radiyallahu anhu kana so ne masa izini ne shigo qala na'am sai yace fa azanat lahu sai tayi masa izini fadakala alaiha ya taraddaha sai sayyidina abubakar ya shiga yake yana rarrashinta saboda irin wancan abubuwan da suka faru yana ƙara rarrashinta fa qala yace wallahi ma taraktu ad-dar wal mala yace wallahi ban bar dukiya ko wata kadara wal ahla wal ashira ko dangi yace in labtiga amardatillahi sai dan neman yardar Allah da neman yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa mardatukum ahlul bait da neman yardar ku ko ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashe ta summa taraddaha a tarbiya dai kala rarrashinta har ta yadda ba wani abu tsakanin su imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala da yake dafi a wannan qadiyar yace wa haza isnadun jayyidun wannan isnadin da imam al-baihaqi ya kawo na zuwan sai na barka wajen ta yana mai data isnadi ne mai karfi wa zahiri yace abin da yake zahiri anna amira sha'abi shi imam sha'abi sami'ahu min ali ai directly daga wajen sai na ali ji wannan labarin au mimman sami'ahu min ali ko kuma wanda ya ji labarin direct daga wajen ali kaga isnadi ne wanda yake mai karfi kenan babu mutane da yawa dan haka yake cewa wa bihaza tandahidu matsa'inu shi'a daga haka ne sai soke-soken da shi'a suke za su dagargaje za su lalace za su zama sun tafi a banza ala abubakar wanda suke husaina abubakar allati yu'alliqunaha ala ghadabi fatima alai wanda suke cewa na fatima tana fushi da shi fala in kana da ghadabi bal fi ziyatil awliya ce ko da dai za a iya cewa da farkon ta ji daci ta yi fushi a farkon lamarin fa qad radiyat ba'a da zalika to bayan haka kuma ta yadda wa matat wa hiya radiyatun anhu ta mutu kuma tana mai yadda da shi wala yasa ahadun sadiqun fi mahabbatihi laha, yace babu wani wanda yake tutiya in dai san da yake wa nana Fatima da gaskiya ne illa an yarda amma radiyat anhu, to kamata ya yarda wanda ita ta yarda da shi. In dai da gaskiya kana san nana Fatima radiyallahu ta'ala anha, to sai a ga ka yarda da sayyidina Abubakar. Kuma za ka ga cewa magana na fala ita na Fatima fa tunda akai abu ma ta shagala da ciwo da damuwa na rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ita ce babbar musiba wacce ita ta shagalatar da ita har ma ta sa mata damuwa ta kwanta ta dinga rashin lafiya, wanda kuma lallai hakika ba ta da lokacin da za ta zo ta yi wannan. Shi ma sai na Abubakar ina ga lokacin gaba, lokacin ya shagala da yakin masu rida da waɗanda suka hana zakka. Shi yasa ba abin da yafi dacewa yafi kyau kamar maganar Muhallib, wanda Imam Badr al-Aini ya rawaito cewa walam yaru ahadun annahuma iltaqaya, babu wani wanda ya taba rawaitowa cewa nana Fatima da sayyidina Abubakar sun hadu wamtana ani taslimi, suka yi kiwa junansu sallama, babu duk wayancan hauraje da suke ba za su ga sun kawo ma irin wannan ba. Wa inna ma lazama da baita abinda tarihi nuna tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ta lizumci gidanta ma ta zama ba ta ma fitowa kwatkwata. Dan haka shine mai ruwaya yake cewa ta yi hijira, mana ta kaurace gabarin mu'amala da mutane gaba daya. Shi yasa lalle hakika abin ma da yake nuna na ga ma tarihi din shi yake ba da amsa, koda wani zai karyarsa to sai ga wani abu na tarihi wanda bai sa koyi shi kuma ya bayyana. Abinda yake karar cewa akwai alaka mai karfi tsakanin sayyidina Abubakar da nana Fatima, cewa lokacin da nana Fatima radiyallahu ta'ala anha ba ta da lafiya tana cuta ajali, wata mace ce ta je ta duba ta, ita ce Asma'u bintu Umais, ba Asma'u bintu Abubakar ba, wannan bintu Umais kenan, ita ce matar sayyidina Abubakar, matar sai dinga yi izini ta je ta yi wa nana Fatima jinya, ba a zaman lafiya za ta yi mata jinya. Kuma ita ce har lokacin da numfashinta na ƙarshe, ita dai Asma'u bintu Umais ita take tare da nana Fatima radiyallahu anha, kuma da ita aka wanke ta bayan ta rasu har aka kai ta makwancinta na ƙarshe, wanda tana taimakon sayyidina Ali ibn Abi Talib akan kula da hidiminta, tunda dama bai taɓa mata kishiya ba. Sayyidina Ali radiyallahu anhu bayan ta rasu ne ya aure da yawa, wanda kuma ta yi mata wasiya cewa gashi a yi mata likafani a binne ta, a yi mata wankan gawa, a kula da gawata, a shirya gawata. Dinna wasiyar da ta gaya wa Asma'u bintu Umais da ita aka yi aiki, wanda nana Fatima radiyallahu ta'ala anhu ta rasu lailatu salasa, shine daren talata, shine uku ga watan Ramadan, wanda sai mu ce radiyallahu ta'ala an Fatima, Allah ubangiji kai mata albarka, Allahumma salli wa sallim wa barik alaiha. Ya halatta mi wannan, kada ka ce a ni yau na taba shi, an ce a malam ku karamin sani ne, wasu mutane da su karamin sani ko komi ka koma salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, me ake cewa Allahumma salli ala Muhammad, Allah kai salati abu sa annabi Muhammad, sai ake cewa me wa ali Muhammad da alayen Muhammad, to Allah Fatima tana cikin alayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, eh da aka ba shi an ci na taba ba akalma kallahu radiyallahu ta'ala anha, wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi. Yan uwa zai mun dauko bayani bayanai gwalagwalai masu muhimmanci, amma kashi da na kalli lokaci ashe ni ma na wuce lokacin, mutane da yawa ba su amfani da bayanan nan ba, da haka sai mun dan yi baya kadan a ayan nan ta abin da ya shafi fata, mu dan taba wasu abubuwa da mutane musamman masu bibiyan mu a gidajen radio ba su karu da wannan batun ba, saboda ashe na wuce lokaci na kuma na kawo batu mai muhimmanci, da haka za mu dora kafin mu kara sababbin ayoyi, wanda kuma kila a bayanin na ka kara jin wata fa'ida ta fito, domin jiya dama ne wa wurin karatun sauri, ka san akwai karatun sauri kuma akwai karatu na hankali, to za mu yi wajen saboda muhimmancin ayar, kuma yau muna buƙatar irin waɗannan abubuwa a yanzu. Da haka an rama karanta mana me Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a wayannan awina.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
Allah subhanahu wa ta'ala a wayannan ayoyi masu albarka, kamar yadda muka ji tafsirin su, aya ta farko tana bayani dangane da kafirai. Allah ce innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, lalle haqiqa waɗannan da suka kafirce da ayoyinmu za mu zo mu sanya su a cikin wuta. Kullama nadijat juluduhum, to duk lokacin da aka jefa su a cikin wannan wuta, wutar za ta kwakkone su ne. Sai Allah sai ya ce kullama nadijat juluduhum, duk lokacin da fatinsu suka kone. Ka ji usulubi na Alkur'ani, abinda muka ji likitoci sun tabbatar da shi. Yau da Alkur'ani ba littafin Allah bane, da jaka ake magana, da sai ya ce kullama nadijat ajsamuhum, zai ce da duk lokacin da jikin ya ƙone. To amma ana so a nuna maka wani science ne, wanda dama Allah ya san Qur'ani zai zo har wannan lokacin 2026 har izuwa tashin alkiyama, lokacin da ake da schools of medicines, lokacin da ake da consultants doctors, lokacin da ɗan adam yake yin bincike ya gane sassa kurfa-kurfa ta jikin ɗan adam. Sai Allah yake nuna ma Qur'ani fa ba na da bane, kai dan science, kai likita, zo ka ji abin da kai, sai da kai digirin digirgir, ka shekara 8 kana medicine, ka ƙara shekaru ka dora har kai MBBS, to ka ji abin da Qur'ani yake fada. A lokacin da babu computer da kai amfani da ita, a lokacin da babu microscope da kai amfani da shi, a lokacin da babu laboratories da ka je kai gwaje-gwaje, ka ji abin da yake fada. Allah sai yake cewa mai baddalnahum juludan, sai yace fatoci, saboda usulubi na Allah. Bai ce naman jikin ba, bai ce kasusuwan jikin ba, bai ce bargon ba, bai ce wani abu ba, bai ce kuma gangar jikin ba, saboda ba anan cells din ko sanadaran da suke rike zafin suke, kamar yadda muka ji bayanan likita a jiya, yana cikin fatar ne. Shine saboda gogewar Allah, da Allah shine masanin masana, wanda ya saukar da Alkur'ani domin mu'ujizarsa ta ci gaba da tabbata har tashin alkiyama. Sai ce mai baddalnahum juludan ghayraha, za mu canja musu wasu fatan, liyazuqul azaba, domin su ɗanɗani azaba. Inna Allaha kana azizan hakiman, da Allah ya gama bayani duk ƙarshen aya yana zuwa da alaƙar da saƙon aya ta zo, sai ya kira kansa da al-azizu, shine mabuwayi mai girma, wanda ya isa yake nuna wannan gwaninta tasa, sannan kuma hakiman mai hikima ko gwani a cikin al'amuransa. Domin wannan shine abin da masana yau suka gane cewa tushe na jin zafi, ƙwayoyin halittun ɗaukan zafi duk gaba ɗayansu suna kan fatar jikin ɗan adam ne. Wannan fata ta jikinmu ba wai ragowar jikin ba ne, banda gangar jiki, banda tsokar, inda yake ɗaukan zafi a jikin fata ne, wanda wannan shine har muka ce ko da an soki mara lafiya za a masa allura injection, ana yi masa allurar, inin allura yana taɓa fatar, a nan wainan ƙwayoyin ɗaukan zafin suke, a nan yake jin zafi, amma tana wucewa zai ji zafin yana raguwa, domin an wuce wajen ɗaukan zafin. Shi yasa wani likitan musulmi, wanda malamanmu likitocinmu musulmi sun tabbatar da wannan, kuma sun tabbatar bisa binciken masana wanda suka danganci fil din. Ana ce da shi Dr. Salim Hamoud, cikakken likita ne, likita na gangar jikin dan adam, likita na abin da ya shafi sassan jikin dan adam, musamman abin da ya shafi fata. Yace lalle haƙiƙa mafi ƙurewar jin zafi shine yake faruwa a jikin fata, kuma duk lokacin da fata ta ƙone gaba ɗayanta, fa innal insana yufqidu ihsasahu binar, mutum yana rasa jin abin da yake na wutar, ko da wutar za ta ƙara ƙona shi babu, saboda an cire fata. To wannan shine hikimar da Allah ce zai dinga canjawa yan wuta fata, domin tushen zafi a nan yake. Kuma yace tushen jin zafi dama a ƙwaƙwalwa yake, wanda ƙwaƙwalwa ce take karanta wannan zafin. Ai za ka ji malaman psychology suna faɗa wannan da likitoci, in ka ji zafin ƙwaƙwalwarka ce take riya wannan abu, ita take sa sai ka ji wannan zafin. To wannan lokacin da fata ta ƙone, to babu wannan, kuma ƙwaƙwalwa ba za ta karanta ma wannan zafin ba. Sannan wani likitan musulmi shi ma an yace shi Dr. Muhammad Jamil Al-Habbal, yace duk lokacin da fata za ta zama ta ƙone, to lalle haƙiƙa wannan yakan sa lokacin ƙoniyar ana jin zafi, ana samun al-ihsasu bi alamin shadidin jiddan, ana jin zafi matuƙa ƙwarai da gaske. Yace domin ne duk abin da ake samu mustaqbalatul harara, awwalin suke ɗaukan zafi, wa'inda suke wannan ƙwayoyin halitta sai ce tujadu fil udma, akwai wata fata mun faɗe ta zai ita ce ruɓi ta biyu, ba albashara ɗin ba, akwai inda ake ce mata al-udma. To a daidai nan ana samu, ya ce ana kiran wa'innan abubuwan ƴan ƙwayoyin halitta rafini, su ne rafini, su ne suke sa fatar sai ta ɗauki zafi. Wata kunu alamul harki ala ashaddiha, ya ce kuma ciwo na ƙonewa yana kasancewa mafi tsananinsa. In ji wannan likita musulmi, inda ma ya bulugul harku annasida, lokacin da fatar nan zai shiga wannan saƙar da Allah ya yi ma a jikin fataka. Ai za ka kama wani saƙa-saƙa ne, za ka wani gashi nan a jikin fataka duk wani saƙa-saƙa ne. To in ya shiga wannan korin na wannan saƙar wanda yake ƙarƙashin fata riɓi na biyu al-ujuma ɗin, to a nan ne yake samu. Ya ce amma idan ya je mataki na uku ne a ƙoniyar, mun je ai encyclopedia ta Burtaniya ta British ta ce mana ƙonuwa mataki uku ne, akwai mataki na ɗaya akwai na biyu. Na ɗaya da na biyu dai ana jin zafi ko bayan ka ƙone ɗin, domin wa'innan ƙwayoyin jin zafin ba su kau ba. Amma mataki na uku in fata ta ƙone da yawa, to ba a ɗaukan wannan ainihin ba ta iya ɗaukan zafi, za ga zafin ya riga ya tafi. Wanda muka ce wannan aya ta sa wani likitan musulmi ɗan ƙasar Thailand, Profesa Tagata Tagson, wanda shine shugaban sashen kula da ilimin fata da kuma al'ajinna, su ne kamar enter yanda ake human development, yanda ake haihuwar ɗan adam, a jami'a ta Chiang Mai da take ƙasar Thailand, wanda kuma shine dean na faculty na medicine a wannan jami'a. Wanda wannan ya halicci wani taron ƙarawa juna ilimi da aka yi a ƙasar Saudiya, wanda ƙarƙashin jagoranci wani babban malami a Sheikh Abdulmajid Zandani, mun ji bayaninsa ko waye shi jiya, wanda ya ce alaƙarsu da Profesa Tagata Tagson ta fara ne lokacin da suka fara karanta masa wasu ayoyin Alƙur'ani. Haka ake so a dinga yiwa wanda ba musulmi ba da'awa, ko kai da nake gaya ma wannan, so nake in ka ji wani abin kai wanda ba musulmi ba da'awa da wannan ayar, ai yanzu ka ji ta, ga abin da Ƙur'ani ya faɗa, ga kuma abin da ilimin zamani ya faɗa, ƙila ka ga wani a dalilin ta ya musulunta, domin ana musulunta da yawa a dalilin irin waɗannan mu'ujizozi na science, domin wani baya imani da komai sai ya ga reality, sai ya ji science. Har mu a nan ƴan bokanmu wanda ba ruwansu da addini, to su ma lokacin da suka ji irin waɗannan abubuwa, lalle yana girgiza musu zuciyarsu, sai ashe dama Ƙur'ani nan da ba ma karanta shi, Ƙur'ani nan da ba ma biyan malamansa kuɗi mai yawa, ashe haka yake da ilimi. Duk da dai yanzu mutane sun gane cewa Ƙur'ani ya yi tsada yanzu, shi yasa aka ce ustazu tsaya da ƙafarka, yanzu an zo zamanin ustazu tsaya da ƙafarka, isa yawanci malaman Qur'ani da malaman Arabiya yanzu tsada suke. Muhammadu kai malami ne na Arabiya. Za ka cewa yanzu inda ake koyar da Arabiyar, Arabiya ta yi baya kuma mutane yanzu sun gane Arabiyar. Isa in ka tashi neman malami yanzu za ka yi makaranta, in ɗan boko ne sai an kama application ya fi goma makaranta ta haka ne. Malaman boko sun kama application ya kai na naɗi wannan ya ɗiba. Amma da na zo neman na Arabiya da yake kuma ni ɗan Arabiya ne, ai ba zan ɗauki ɗan kabu-kabu ba. Sai wanda ya san Arabiya, ni ba za a yi min coge ba, amma yanzu mutanenmu da yawa ana yi musu coge. Irin masu buɗe makarantun nan private a ce ai ana larabci da tahfiz, ai su ba su san abun ba ne. Da kawai wani ya zo ya musu wani cogen larabci sai su ɗauka ya sani. Kawai shi kenan. To amma ni da yake sai na zaɓa na jarje domin ni cikakken ɗan Arabiya ne. Har yau ban samu malamin da nake so na larabci ba. Sai wani ƙwaya ɗaya wataƙila muna so mu daidaita da shi. Amma sai malaman na horar su ‘yan boko haka yake, sai kuma ka mai da su ka dinga koya musu. In ka ba su level ɗin da yanda za su yi communication da yaran su yi larabcin su fahimci abin sai su ɗora wa yaran. To kuma sai ka cewa su ma sun ƙaru kuma yaran, sai dai haka ake yi. Amma ka samu cikakken malami yana da wahala. To wannan aiki ne na mai da'awa, ba wai kai mai larabci ba. Kowa da kowa in ya san irin wannan to zai iya yin da'awa da wannan ga mutanen da suke. Su suna ganin addini kawai kamar larabcin nan da wani addinin musulmi ba wani abin da mai kuma boko ya ratsa su. To shi ne shi ma yanzu an dawo yanzu kowa so yake ɗansa ya haddace Alƙur'ani, kowa so yake ɗansa ya iya larabci, kowa so yake ɗansa ya san addini, duk an dawo an yi rubas yanzu. Shi sa malaman Arabiya da na addini suke wahala. To sai Sheikh Abdulmajid Zandani ya ce alaƙarsu ta fara da Professor Tagata Tagson. Lokacin da suka fara koya masa, suka fara karanta masa wasu ayoyi da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam wanda suka shafi fil ɗinsa, har ma suka gaya masa cewa akwai Professor Case Moore, shi ma sun taɓa masa irin wannan. Kuma da suka bashi Professor Case Moore sai da ya gabatar da wata maƙala, shi ne Muɗabaqatu ilmi al-ajinna lima fil Qur'ani wa sunna, dacewar ilimin haihuwar ɗan adam da abin da Qur'ani da hadisi ya zo da shi. Sai suka ce to ke su mu mun masa haka. Sai ya ce abin da ya ƙara alaƙanta su yana zuwa ne a matsayin external examiner zuwa jami'ar Abdulaziz, King Abdulaziz University. To ya ce wannan shi ne alaƙarsu. To a lokacin sai suka ce to ka san Professor Kesu mu suke gaya wa shi Tagata Tagson. Sai ya ce ina san shi yana daga cikin manyan malaman duniya wanda suka yi fice a wurin sanin yadda ake human development, yadda ɗan adam yake tasowa tun yana taliban ban har ya zama cikakken mutum. To bayan da suka bashi lakcar da ainihin shi kesu mai gabatar sai yi mamaki. Sannan Sheikh Abdulmajid Zandani ya ce duk da haka ba su zo inda suke so su kai shi ba, har yanzu ba a zo fil ɗinsa ba. Sai ce wasa'alnahu adadan min al-as'ila, sai muka yi masa tambayoyi da yawa fi majalis takassusihi, a ɓangaren da ya zama specialist. Ya ce daga ciki akwai abin da yake da alaƙa da fata, sai yake cewa sai tabbatar musu. Ya ce innal idza kana al-harqu amiqan, ga result ɗin da ya bayar a matsayinsa na babban likitan fata, dama nan suke zo a zoza. Ya ce idan ƙuna ta zama tana da zurfi da mara uzuwal ihsasu bil alam, yace sai ya ruguje ya tafiyar da gaban ƙwayoyin halittar da suke sa mutum ya ji zafi a jikin fata. To sai Zandani sai ya gaya masa wannan aya, yace in muka ce ma Qur'ani ya faɗi abin da ka faɗa za ka yi da, sai ce a'a ya za a ce Qur'ani ya faɗi wannan? Ai wannan ilimi ne ba a same shi ba sai ɗan adam ya samu kwamfuta, sai da aka yi kaza, sai da aka yi kaza. Sai suka gaya masa ayoyin, suka ce Allah ya ce innal ladhina kafaru bi ayatina, wa'anda suka kafirce da ayoyinmu, saufa nuslihim nara, da sanni za mu sanya su a wuta, mu sanya musu wuta, mu jefa su a cikin wutar jahannama. Kullama nadijat juluduhum, duk lokacin da fatin jikinsu suka ƙone, baddalnahum juludan ghayraha, sai mu canja musu wasu fatin liyazuqul azaba, domin su dandana azaba. Sai kansa ya daure, yace yanzu wannan dan adam ne ya zo da wannan abu, هل يمكن أن تكون هذه الآية قد جاءت إلى محمد؟ yace wannan aya Muhammad wanda baya karatu na rubutu shi yazo da ita, suka ce masa eh, sai yake cewa gaskiya ba zai yi ba, sai dai daga wani wannan suka fito waye, sai ce sai sai muka ce da shi fa min aina ja'at, sai ce wannan abin da ake fada da shi dai in Muhammad ne fada to bai kamata a ce daga kansa yazo da wannan ba, saboda wannan ilimi ne na mutanen da ba na wanda ba sa karatu rubutu ba ne. Sai muka ce to waye, sai muka ce to Allah ne ya ba shi ya aiko shi, sai ce wa man huwa Allah, ka san tun su ɗan tare da ɗan addinin Buda ne, sai ce wane ne Allah, sai suka ce da shi innahu al-khaliqu li hadha al-wujud, shine wanda ya halitta sama ya halitta ƙasa, suka fara masa bayanin iko Allah, da ya ji haka bai gamsu ba, yace kai an yako, yace a dauko a kawo masa Qur'ani mai translation, kada ko bige aka yi masa ko toge ne, aka dauko ga translation din turanci wannan ayar ga abin da fara nan take ce ashhadu alla ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, nan take ya musulunta kuma suka ji dadi, suka ce bayan nan ya tabbatar summa ada ila biladihi, sai ya koma kasarsa ta Thailand, wa alqa adadan min al muhadarat, yayi muhadarori da yawa an hazihi zahira abusa, wannan qadiya allati ra'aha wacce ya ganta, waddala alaiha ya gani tabbas ga abin da alqur'ani ya fada. A Sheikh Abdul Majid Zandani yace wa balagana annahu aslama, yace labari ya zo mana cewa ya musulunta ba'da muhadaratihi, bayan yayi wannan muhadarar kamsatun min dullabi kai aslama, wa'inda suka musulunta mutum biyar daga cikin dalibansa, kuma daga baya an rawaito cewa ya yi wata godiya, ya ce akhiran, a ƙarshe da yake translation din magana aka yi, yajibu an ashkurakum, ya ce ya zama wajibi in gode muku, ala juhudikum, abu sa ƙoƙarinku, li idadi hazan niqash, domin a tabbatar da wannan tattaunawa wacce tabbatar da wannan abubuwa. Shi yasa na ce a yau mu ne gaskiya muka yi baya a wannan qadiya, in ka shiga sar Misra, in ka je kasar Saudiya, in ka je irin su Morocco, irin su Libya da kasashe da yawa daga cikin kasashen musulmi su taki, duk yanzu ana ba wannan abun muhimmanci, domin hanya ce da yawa da wasu da dama waɗanda ba musulmi ba suka musulunta. A dalilin irin wannan aya mai mu'jiza ta ilimin kimiyya, ke sumo ya musulunta a wata ruwaya, wasu sun ce amma yayi yadda da musulunci ne amma bai ce la ilaha illallah ba, a dalilin haka Morris Bukai ya musulunta, a dalilin haka aka samu masana da dama da dama suka musulunta, wanda yau wannan hanya ce da ake bukatar ta wajen yada da'awa kwarai da gaske, wanda yau da zamu dauki wannan makamin, lalle haqiqa abu ne da yawa musamman kristoci da wanda ba musulmi ba za su ainihin musulunta, kuma na gaya ma wannan tsari ne wanda yake daga baya-baya mutanenmu har yau dai ba a shiga abin sosai ba. Ni dai alhamdulillah a yanzu na buɗe santa ta da ake cire ta al-ijaz, wanda insha Allah manufar da za ta yi kokari shine ta yada irin waɗannan abubuwa musamman da Hausa. Akwai littafai da naji Rabitatul Alam al-Islami, wanda akwai hukumar kula da ita wannan mu'jizar, sai da suka ban wasu littafai wajen guda 50 akan topic daban-daban, domin ita wacce hukuma tana tara malaman addini ne, sai ta dauko kuma likita, sai ta dauko malamin science, a kowakan wani fil sai a ce su yi rubutu su yi bincike kamar yadda na kama magana wancan likitocin, to shi kenan sai a yi likitabai, sai a ce kuma ga shi an ba wa al'umma, mun tattauna da su ko daga sirri na ne bai kamata in faɗa a cikin social media, yanzu za ka ji an yi min yankan baya, ni na ji daɗi ma zai da ba sa wajen ba, sai wasu su yi min shan kai, eh haka harkar mutanen mu take, akwai abu da za a kulla insha Allah ba matsala insha Allah, Allah ka datar da mu, amma dai muna buƙatar wannan, me Allah ya ci gaba da faɗa na.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
وانا آيويني وإن سكي شريت جاء الأمة سكي نونا مصو تفركي مديديتي bayan da Allah yi bayanin kafirai da yanda zai dinga musu azaba ta yanda zai dinga caccanje fatansu bayan da ta kone bayan nan ai mun ji Allah ya faɗi makomar waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari cewa aljanna ce makomarsu zai sanya su a inuwa wacce babu zafin rana babu hutun zafi a cikinta anan sai Allah madaukakin sarki yake bayanin mafi girman abubuwa a mu'amala ta yau da kullum shine rukun amana da mayar da amana da kuma hukunci da adalci tsakanin mutane wanda waɗannan ayoyi ne tushe na hukunce-hukunce an bayyana dalilin saukarsu amma na ga saboda lokaci don abin ya fi mana daidai insha Allah in Allah kai mu gobe za mu dora mujimi Allah subhanahu wa ta'ala ya fara waɗannan ayoyi masu albarka abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya wanda suke daukan yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi ka sa a mizanin su duk masu taimakawa Allah ka saka musu alkhairi walau bi kalimatin tayyiba rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ما شاء الله
هذا نفسه إن شاء الله يعودكم الله أجرا عظيما في هذا السفر المبارك لأنكما سافرتما إلى الخير وإلى طلب العلم والملائكة تضع أجنحتها عليكما لأنكما جئتما لطلب العلم ونسأل الله لك والله نرحب بكم
وليس الخبر
خليفة ما شاء الله بارك الله فيكم والله يرزقكم سالمين غانمين إن شاء الله اسم الأخ مالك كبير ما شاء الله بارك الله فيكم اسم محمود ما شاء الله ولا إله إلا الله الحمد لله بارك فيكم نشكركم على هذا الأمر ما شاء الله جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله في أمان الله بسم الله يا رب
Finish?
Yeah, then I'm finished,
right? Finish, right?
Finish. Yeah.